Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Laldaniya a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya to bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo wani jami'in gwamnatin shugaba Trump ya rasa aikin sa saboda shatar kalalan jiragen sama mai tsada da yake yi wajen gudanar da ayyukansa wadanda ake cire kudin daga aljihun gwamnati maimakon ya rika bin jirgin saman yan kasuwa mai safarar fasinja wanda ake biyan kudi mai rahusa wata zarwa da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta nuna cewa Thomas Price wanda shine sakataren ma'aikatar kiwon lafiya da kula da ayyukan da suka shafi jama'a ya mika takardar ajiye aikin sa wacce shugaba Trump ya amince da ita da karfe 12 daren jiya murabus din da sakatare Price yayi ya fara aiki inda tuni mataimakin sakataren kiwon lafiya kuma daraktan hukumar da ke yaki da yaduwar cututtuka Don J. Wright ya karbi makamin mukaddashin ma'aikatar sa'a guda gabanin Price ya mika takardar ajiye aikin sa shugaba Trump ya fada mini ma labarai cewa bai ji dadin abin da Price yayi ba lura da yadda jama'a ke kallon wannan al'amari Trump ya kara da cewa jami'an gwamnatin sa za su iya daukan shatar jirgin sama ne kawai idan har sun amince za su biya kudin daga aljihun su. Mukaddashiyar mukamin sakatare a hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka Ellen Duke ta kai ziyara yankin Puerto Rico da bala'in guguwa ya daidaita inda ta bayyana mazuna yankin wanda mallakin Amurka ne tabbacin cewa gwamnati ta fahimci irin girman matsalar da suka shiga sanadiyar bala'in guguwar. Wannan ziyara da Duke ta kai tsibirin na Puerto Rico na zuwa ne sawa'i kadan bayan da mai rike da makamin magajin garin babban birnin yankin San Juan ta mai da martani kan kalaman da shugabar hukumar ta yi yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis inda ta ce ana samun labarai masu dadi dangane da ayyukan ceto da jin kai da ake yi a yankin na Puerto Rico. A wata hira da aka yada ta gidan talabijin na CNN mai rike da makamin magajin garin Carmen Yulin Cruz ta fito cikin fushi tana mai cewa babu wani batun labari mai dadi wannan labari ne da mutane ke mutuwa sai dai duk ta ce an yi wa kalaman nata mummuna fahimta ne domin a ce wata an tambaye ta ne ko ta gamsu da ayyukan cetan da ake yi sai ta bayyana cewa lalle tana mai alfahari da taimakon da Amurka ke bayarwa hukumar Washington dai na fuskantar suka kan zargin jan kafa da aka ce suna yi wajen kai dauki ga mazauna tsibirin na Puerto Rico Harila ya Amurka fadar shugaban kasar ta sanar da sabon adadin yan gudun hijira da za ta bari su rika shiga kasar cikin kasafin kudin shekarar 2018 inda ta ce mutum 45,000 za ta karba a karkashin wani sabon shiri da ta yi wa take da America First Refugee Program wanda ta sanar a jiya Juma'a sanarwar ta ce daukan wannan mataki ya zama dole domin a kare lafiyar Amurkawa Hakan na nufin wannan sabon tsari wanda aka mika wa Majalisar Dokokin Amurka a farkon makon nan zai amince da karbar yan gudun hijira mafi kankanta a kasafin kudin shekarar 2018 idan aka kwatanta da adadin da ake bari su shiga kasar cikin shekaru 37 karkashin tsohon shirin nan na karbar yan gudun hijira da ake kira United States Refugee Admission Program a turance Har ila yau sanarwar ta ce duk da wannan adadi da aka kayyade har yanzu Amurka ita ce kasar da tafi kowace karban yan gudun hijira a duniya. Hukumomin kasar sun kuma ce wannan mataki zai ba da damar a samar da ababen more rayuwa ga baki kusan 270 da suka shiga kasar waɗanda har yanzu ba a kammala tantance su ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da zafafa kiraye-kiraye da ake yi ga hukumomin Myanmar na su bada kofar da kungiyoyin bada agajin gaggawa za su kai ga jihar Rakhine dake arewacin kasar sama da wata guda bayan wani hari da yan gwagwarmayar Rohingya suka kai da ya haifar da martanin sojin kasar wanda ya yi sanadin ficewar musulmi yan kabilar Rohingya su kusan 500 zuwa Bangladesh dake makwabtaka da Myanmar Duk da cewa akasarin musulmin da ke zaune a jihar Rakhine sun fice akwai rahotanni da ke cewa akwai ragowar wasu da ba a san adadin su ba waɗanda suka makale suke kuma cikin mawuyacin halin rashin abinci da magunguna. Kakakin ofishin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar ta Myanmar Fek Peron ya ce mutanen na cikin wani mummunan mawuyacin hali tun bayan da aka tilastawa jami'an su suka sauya masauki zuwa wani yankin jihar. Matakin da yasa al'ummar yankin wato al'ummar na Rohingya suka sake dagulewa suka shiga cikin mawuyacin hali. An tura dakarun Majalisar Dinkin Duniya zuwa wani birnin da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan wata arangama da ta auku tsakanin wani gungun mutane masu dauke da makamai da kuma dakarun ƙasar ta Congo. Rundunar Sojojin Majalisar Dinkin Duniya da ake kira MONUSCO ta ce ta tura dakarun ne zuwa birnin Uvira domin a kare fararen hula.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce.
Assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda Hausawa kan ce shike kawo da rabon wani.
Gaisuwar fatan alherin abari ya huce, gashi lokacin ta yayi mun ƙara dawa Safinatu. Sai in ce Allah ya ba mu sa'ari ga mu lafiya. Da fatan kuma kowa ya tashi lafiya, yana cikin koshin lafiya.
To amin amin.
Zan fara ne da mika sakon ta'aziyya ga Honorable Sadiq Muhammad Lagos da iyalin Alhaji Haruna Danja bisa ga rasuwar Hajiya Hajara Haruna Danja wadda ta rasu tana shekaru 76 a duniya. Wadda kuma ta rasu ne ranar Laraba 20 ga wannan watan da muke ciki da ya gabata, kuma an yi jana'izar ta ne a Congo a tudun wadan Zaria kenan. Allah ya gafarta mata kuma ya baiwa iyali hakuri. Amin Safina da duk sauran wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu mu kuma ya sa mu cika da imani.
Amin.
Zan fara ne sakon gaisuwar fatan alherin kai tsaye zuwa ga dandalin abari ya huce na majalisar Facebook, amma inda Comrade Babangida na faɗa shi ne zan fara mika wa sakon gaisuwar ta fatan alheri sai Muhammad Ibrahim Adam da kuma Usman Muhammad da Usman Junaidu sai Ada Hope da kuma Yusuf Alkali sai sakon gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga muntari manajan tsuntsaye Bunu sai Muftahu Sulaiman da Abubakar Ibrahim da kuma Sarki Ibrahim Sani sai Yusuf Muhammad da Batura Mansur gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Muhammad Nasidi Jambulo da kuma Abdulrahman Ali Balkore jihar Sokoto sai Muhammad Sani Jangebe da kuma Sani Adamu Yoko sai gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Hamisu S Aliyu da Mustafa Salisu DDM sai Habib L Alkali da kuma Zamfama Kidi sai Yahaya Aminu Liman Zangero da kuma Hafizu Abdullahi da Sha'aibu S sai kuma Murtala Bala Muhammad Harka sai Aminu Kano Maida Garko gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Hashimu Muhammad Garba na yaya sai Abba Yusuf da Muhammad Abubakar Bakura sai Ahmadu Dauda da kuma Abubakar Umar Ahmed sai Abdullahi Nuhu da kuma Muhammad da su kuma Bello Muhammad Gamawa da Hassan Ali sai gaisuwar fata alheri a bari ya huce zuwa ga Shamsuddin Rabi'u da kuma Salisu Nafi'u da Awwal Hadi sai Yusuf Chachila da Sanusi Abdullahi sai dan siyasa ona kenan inkiya ne wannan safiratu sai Muhammad Isa Barau da kuma Sulaiman Soyayya kaso mai son ka ko kaunarka Nabil Abubakar Abdullahi da kuma Rawana Muhammad sai Halima Adamu da kuma Bello Asma'u gaisuwar fata alheri a bari ya huce daga karshe zuwa ga Umar Gomar da kuma Ibrahim Adamu da Ismail Sakan Kutu Ahmad Ahmad sai Muhammad Sani Abdullahi da kuma Muhammad Ibrahim da Abubakar Abubakar sai Muhammad Sanusi Nayaya da Sanusi Dahiru sai dan kasa dan halak sai rufe da Balkisa Kisa da kuma Siraje Asman da Isa Umar Kadan Kadan sai Musa Sa'ad da kuma Jamilu Hanafi da General Baba Sabana Africa Tiola sai Sadiq Abubakar da kuma Yusuf Azim da Abubakar Murtala Danja sai Abu Milal sai kuma Muhammad Bello tare da Idris Musa da fatan duka suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to Safinatu ke ma sai ki ba mu nan wanda suke hannunki da kika danko
ni ma ne na dandalin Facebook din ne Usman to gaisuwar fatan gaisuwar abari ya huce zuwa ga Isa Waziri da Kabir Isa da Iliyasu Haruna Aliyasin da Anas Adamu Anas sai Isyaku Abdul Wahab da Fatima Hamza sai Sha'utela Kajiji da Yusuf Ibrahim da Salihu Inuwa Gwaneri da Sadiq Baffa gaisuwar fatan abari ya huce zuwa ga Ali Sama'ila da Sani Tako Danfa da Balla Oro Katami Usmanu Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Muhammad Musa Muhammad sai baban gida Suleiman Zugau sai Aliyu bin Abi Talib sai Aliyu bin Musa mai aduwa da Ibrahim Bello Ibrahim Bello da Sama'ila Ahmad da bawa Abdullahi Loko sai Abdulsalam Rabi'u Haruna gaisuwar fata a bari ya huce zuwa ga Anas Zayyanu da Zaharuddin Zubair Megatari da Muhammad Sunusa Adam da Bala Umar Adam da Sharif Sama'ila da Muhammad B Salihu sai Sallau Kafi to daga karshe kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Aliyu B Aliyu da Suleiman Sani dan kasa sai Adamu Ahmad da Muhammad Musa da fatan duk suna cikin koshin lafiya
to amin amin Safinatu
da fara dai kamar an kamar ba a yi ba soyayyar waya ce ta hada mu ba gaba da ni da ita mana soyayya tana gaba gaba a ba mu farta kalmar san zo ci fargaba har yanzu mun zuta can mu sai za mu guda Shake it out, Wuda. I'm on cut.
kar sunan uba nauyin gidan akai na lalawa muna zama zarje na wai a shetace ko da cikin mu farce ta galle da mace sai ta ce a gaskiyan ma ai hakan take sai ta fara kuncice shi kawai take ta tada hankalin tara ma ta dingaye ta tada hankula barci ma
Madalla yau dai kar a sha'afa muna shakatawa ne da waƙoƙin Naziru M Ahmad.
Na ga maka kamar ango ne ko Usman?
Yawwa to ai shine nake ganin kamar hotuna na ta yawo cewa akwai daurin aure da sauransu. To zan ce to yawwa to a gaya mana in lokaci yayi sai mu koma sanar ko mu taya murna. Allah kuma ya sanya alheri in haka din ne. To Safinatu ai he mu luluka kawai cikin shirin. Mu dan nishadanta da labari.
Mun abin ka bashi. Dani da masu sauraro mun gyara zama mun shirya muna jira.
Bako a mantuwa?
Bamu mantuwa.
Wato ya je na tuna kan cewa ne nace zan baku labarin dan a caba ko? Me gudu yana fatalwa. Wai kin san idan mutum aiki ya aiki din nan kai aiki kagaji. To ta bature shine sai ya ce stress ya kama ka. Sai kaga wani lokaci ma ka dan rude ka dan baka tunani da kyau. Kana bukatar ka zauna ka huta ka dan yi bacci. To shi aiki ne na gaya miki wurin kwana irin uku nan ka jira kai ta aiki din nan. Ba dare ba rana. To ran nan da ya je ya gaje ce to bari ya je gida kawai ya dan huta kadan amma kafin ya dan kwanta bari ya dan watsa ruwa. Ai wai kawai yana tashi kawai ya fada bayi yana shiga bayan ɗakin nan ya saki shawa irin shawan nan da ta famfo ta saman kanshi. Sha ruwa ha ya dai haba ruwa na sauka sai ya waje da gudu ya fito yana ihu a kama shi irin a naɗa mai mayafi kar a ga wallan shi ai ka zaunar da shi menene ya faru ya ce fataluwa a ce fataluwa kuma fataluwa ya ce zo menene a bayi aka kinkime shi zai bayi ina fataluwar take wallahi ina hanga ne ina ta sakin ruwa a kaina amma ba na ji yana taɓa kaina. Sai ba taɓa kanka ruwan to ba ka cire hular kwanan ka ba. Yau hular kwanan ne yake a caɓar da ita ke zaɓa saboda an yi hatsari ka a faɗa fasa kai. Sai to ai ba ka cire hular ba.
Wai.
To wani ya ji ci ruwan ba taɓa kanshi ne amma ga shi yana taɓa jikin shi. To wata na yana sauka ga wani.
Wato Usman nauyin ta ba har ya zama cikin jiki bai ma jin ta zama jiki bai jin nauyi
ya gaza ta kanshi ne
subhanallah
sai shi ne shi da wani labari mai fatalwa yana zuwa da gudu
kai
da kuma wani wanda na gani jiya kila zai kin bani guda ɗaya zai kara miki da shi
eh sako ne daga Adam Gashuwa shugaban ɗan dandalin Abari ya huce na jihar Yobe yace wai wata mace ce ta je restaurant don cin abinci tana zuwa ta samu tebur duk akwai mutane wato ba wurin zama kenan akan kowane tebur akwai namiji da mace suna cin abinci irin ana dariya ana hira da cikin nishadi da yake ta san halin maza sai ta yi dabara
yawa
ta fito da waya ta kiran ƙarya
an cika sit ba madauri
tana son ta tsauna ita kuma sai ta da shine ta yi wannan dabara ta yi magana da ƙarfi ta ce hello kawata ki sauri ga mijinki a restaurant sai ya zo cin abinci da wata
la ilaha illallah
ta fara ankara ba tare da wata lokaci ba maza takwas sun sulale ba wanda
yake ba gaskiya wai wai me kaza aljuba yanzu mun as ya zari ya ɗan rige-rige kenan wai ga in baka yi ba nuri Allah sarki kai to kinga ita kan ta samu
wurin zama guda takwas
siga a sama har takwas wallahi sun gama fita an ce ku dawo ƙarya ce ba za su dawo wallahi
abin ba wannan da mazan suka fita da matan suka fita koko a okay sulalewa
sai eh sulalewa za su yi ai kawai dai ina zuwa kai to wani labari da nake son dora miki da shi shine wai irin barayin mashin din shi ma irin shafukan bada dariya din nan ne shi barawo ne yan atab mashin din yan atab yake kwaciya shi kuma ai in yazo ya tare ka sai ya ce kai ni kasar layi to a kasar layi akwai makabarta waya karshe ne kai ni kasar layi daidai makabartar ta to makabarta ta kasar layi hawo mu je sai aje eh an je to kudin ka kaza ne yace to dala dan jira ni bari a yami kuma sai ilu eh kalli makabar sai ilu duba wurin a jikin kabari na nan ka duba a jikin gadan nan zaka ga 150 ka dauko ka miko mun sai da a ta ya gure bar bashin sai kuma ya buga ita ba abin shi to shi da yawa mutum biyu haka kowa ya watse ya gure ya dau bashin ayaran nan ya hawo mai kwakwa shi da yayi suka garza ya fur aka zo wurin makabar sai aka tsaya yawa yau salamu alaikum yau dala miko mun 400 na a gefen gado na tan ta cikin kabarin ka
a gado ke da kuya kabarin
eh waya da gadan shi ta cikin gadan shi a kabarin eh sai ya shiru sai waiwaye haka ya dan irin sata waiwaye na ga dan a tabin nan muna ne na jira yana ce eh yawa to a miko mu gani sai ya ce ya na ga ba a miko ma kudin ba yace ka tsaya mana za a miko ya ce ai shine so nake in ga yanda za a miko kudi daga kabari can ya waiwaya suna irin musun nan irin kai ba za ka je ka zo ka ishe da su ka tsaya ka je a miko kudi yana waiwaya kawai sai ya ga fatalo a saman kabari aka tsugu ne sai aka miko mishi kudi aka ce ga kudin ai da shi da dan a jawon a rasa wanda zai wuce wani ba dai junan su zo
kai
da zama da haka ya zama da haka in kana cin kasa kake yayi ta shuri
kwarai amma kuma sai rada kila ba zai
ai ina ga ya gama satin mashina
ya gama kan an yi magani shi
ai ce Allah za mu dace ya yi rubutar ina mu na mu sai Allah ya ga mu kuma wani mako za mu sake juyowa Sabinatu to sai mu ce ai hutun karshen mako lafiya
to Allah ya sa
a madadin kowa da kowa da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman jagoran shirin Ibrahim Alfahama da kuma wanda ta hada mana sauti Julie Leather Creation nake cewa mu zama lafiya sunana Usman Ahmad
a wani gari sun tashi ba su cintata duk ayyukan su sai illun ka ka kyauta a wani gari rana ta ci bi dar danta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari me ma ya kan zama sata suna a dagona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinka tunda masu kudi ba su san su dan kyauta wani gari ne ba dan isa da kudi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fita kai da zakka ba wani gari ya ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja da zalla rayuwar wani attajiri na dauko rayuwar wani hamshake yau na leko akwai kudi sai dai masu saka mutun tsarko idan ku ya tara a bashi tun sai yayi tarko bakuli mi ga da'a garai a duk sako duk inda yaje aure yace kamar mako matansa shida ne kaga ya wuce iyaka ku Zahiri ne gashi ba sadi gudan soko a wani gari sai aure sai ya bar yaya a wani gari sai tara dan karan kaya a wani gari sai so mai ya bar saura a wani gari bai bin da dukiya zalla wani gari bai kai
da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani gari
bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba mun gida zalla
ka ana kwana ana kwana ana tashi
to fa
yana tare da ɗayan da suka ki tashi suna san safanin sama da duciyar shi a cikin ɗayan da akwai guda da ban shi yana nan karkace ne sai ya dawo shi yana awa shi tallafi cikin karatun shi
amma mutum ba za shi karbawa ba zai zamo a cikin masu fitta zakkawa ba zai yi komai domin ya gyara bauta ba
mutum gari
ba za ma su mura ko mai ba
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani gari
kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba mun gida zalla
bari kuje bari kuje bari kuje bari kuje Allahumma
da mai tarbiya da dadi ko da duniya da zafi
tafas
ne wallahi rana dadi ko da tai hadi da kaifi
to bari kuje bari kuje bari kuje bari kuje Allahumma
fito da zafi malam ta raba duniya da kudi
a ina sasin ka zauna sun yi shawara ta zauna akan kawar da shi daga duniyar ko za su zauna akan zuciyar sa bukatun sasin ka auna
domin mutun ne shi ba dai isa da kudi
wani gari
bai kai gabas da nisa ba
wani gari
bai canja ja a suna ba
wani
gari bai kai arewa hali ba
wani garin da ake kurba mun gida zalla
karshe an shiga uku sun karshe sun karshe an shiga uku sun karshe ba mutuwa da sawa akwai wani harsashi amma tashi da yada da a iya karshe ga kowa yana buƙatar zuciyar shi daman baya ba su yunwa a gidan shi to kaka karaka ga duk sun haune shi kowa ya dace ran shi ne dan shi shi ne dan shi shi sai an ba shi
ya tare zuciya zalla aure yake ya bar ya'ya
duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.